sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare nake da Murtaza Faruk Sanina da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Asabar 15 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Murtaza ba mu kanin labarai.
To Sarfilu, Amurkawa na ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da yadda demokradiyya take tafiya a kasar a halin yanzu. Jami'an Koriya ta Kudu sun ce akalla mutane 7 ne suka mutu sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a cikin kwanaki 2 nan da suka gabata. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce miliyoyin kasar Sudan ba za su iya samun kulawar gaggawa ta rashin lafiya ba domin yaki da ke kokarin karya tsarin kiwon lafiyar kasar.
To Allah ya kyauta kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa headquarters sojin Najeriya ta fara bincike kan hatsarin jirgin horar da hafsoshinta.
Kwamitin kamar yadda kakakin rundunar sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet ya sanar zai binciko ainihin abin da ya faru da jirgin a sama da ya kai ga ya rikito kasa.
Haka kuma za a ji cewa rashin wutar lantarki a wuraren kiwon lafiya a Najeriya na mayar da hannun agogo baya.
Kawo wannan solar system din anan gaskiya komai ya gyaru. Yanzu muna aiki awa 24 ba matsala.
Daga nan za mu leka jamhuriyar Niger domin ganin yadda ake amfani da hasken rana wajen samun makamashi sai kuma shirin adawo lafiya na baya ku makiri da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shirin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Amurkawa na ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da yadda demokradiyya take tafiya a halin yanzu. A cikin wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a da kamfanin dillancin labarai na Associated Press da cibiyar binciken lamuran yau da kullum ta NORC ta gudanar, kusan rabin Amurkawa, wato kashi 49 cikin 100, suna cewa demokradiyya ba ta aiki kamar yadda ya kamata a Amurka. Kashi 10 cikin 100 ne kacal suka ce komai na tafiya daidai a tsarin demokradiyyar. Yayin da kashi 40 cikin 100 kuma suka ce ba yabo ba fallasa. Manyan jam'iyyun siyasar kasar ma sun sami karancin maki dangane da yadda kowacensu take gabatar da akidorin demokradiyya. Kashi 47 cikin 100 sun ce 'yan Democrat na yin aiki maras kyau ta fannin akidun demokradiyya, yayin da kashi 56 cikin 100 na ƙuri'un suka ce 'yan Republican kan iya yin aiki mafi kyautatuwa. Manyan jami'an diplomasiyyar India da China sun tattauna da juna a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asia a Jakarta. Wang Yi, ministan harkokin wajen China, ya shaidawa takwaransa na kasar India Subrahmanyam Jaishankar cewa akwai bukatar kasashen biyu su daidaita kawancen da ke tsakaninsu, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen China ta fitar. Kasashen biyu dai na iyaka mai tsawon gaske da juna, inda alakar da ke tsakanin rundunonin sojin nasu za ta yi tsami. To amma yarjejeniyoyin kan iyaka da dama da aka kulla sun soma inganta alakar tasu. Duk da haka a cikin shekara ta 2020 sojojin sun yi arangama da juna, inda aka kashe sojojin India 20 da sojojin China 4. Ma'aikatar harkokin wajen China ta ce India ta amince da wani zagaye na tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kan iyaka. A yau Asabar, jami'an Koriya ta Kudu sun ce akalla mutane 7 ne suka mutu sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya mamaye kasar cikin kwanaki 2 da suka gabata. Wasu mutane 7 kuma sun sami raunuka, yayin da wasu 2 kuma ba san inda suke ba, a cewar ma'aikatar harkokin wajen harkokin cikin gida da tsaro ta Koriya ta Kudu, inji kamfanin dillancin labarai na Associated Press. An kwashe dubban mutane daga gidajensu, kuma ana sa ran za a ci gaba da kwashe mutanen, yayin da masu hasashen yanayi suke bayyana cewa za a iya samun ƙarin ruwan sama. Wani jirgin ƙasa ya kaucewa layin sa a jiya Juma'a lokacin da ya ci karo da karkicin da ruwa ya janyo, ya kuma tattara su akan layin dogon. To sai dai babu rahoton jikata a cikin jirgin ƙasan. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Murtaza zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce ta fara gudanar da wani bincike akan wani hatsarin jirgin horar da hafsoshinta a jihar Benue. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Mai na kaina ya aika mana.
Babban Hassan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Vice Marshal Hassan Bala Abubakar, ya kafa wani kwamitin bincike da zai binciko musabbabin hatsarin wani jirgin saman soji. Kwamitin kamar yadda kakakin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commodore Edward Gabkwet ya sanar. Zai binciko ainihin abin da ya faru da jirgin a sama da ya kai ga ya rikito ƙasa. A je ne dai wani karamin jirgin horar da hafsoshin sojin saman Najeriya, samfarin FT-7NI, ya yi hatsari kuma ya rikito daga sama a daidai lokacin da yake shawagi irin na yau da kullum a birnin Makodi, hedikwatar jihar Benue. Hafsoshi biyun da ke tuka jirgin sun fice daga jirgin lokacin da yake fadowa ƙasa, duk da dai ba su samu wani rauni ba, amma ana can ana duba lafiyarsu a wani asibitin sojoji da ke birnin Makodi. Hedikwatar sojin saman Najeriya ta shaida mana cewa da zaran an kammala bincike, to za ta yi cikakken ƙarin bayani. Wannan dai shine karo na farko da ake samun hatsarin jirgi tun lokacin da aka samu sabon jagoranci a rundunar ta mayakan saman Najeriya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Mai na kaina, wannan shirin na zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a jiya Juma'a cewa miliyoyin 'yan ƙasar Sudan ba za su iya samun kulawar gaggawa ta rashin lafiya ba, domin yaƙi ya haifar da kusan rugujewar tsarin kiwon lafiyar ƙasar baki ɗaya. Ofishin kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar cewa tashin hankali da ƙarancin kayayyakin aiki da lalatawa ko kuma mamaye cibiyoyin kiwon lafiya tare da kai hari kan ma'aikatan kiwon lafiya na yin mummunan tasiri ga rayuwar mutane da kuma damarsu ta samun kulawar lafiya. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce wasu hare-hare 50 da aka kai kan cibiyoyin kiwon lafiya sun yi sanadiyar mutuwar mutane 10 tare da jikkata wasu 21 tun bayan da aka fara yaƙi tsakanin sojojin Sudan da dakarun rundunar tsaro ta RSF watanni 3 da suka gabata. Rick Brennan, daraktan agajin gaggawa na ofishin yanki na WHO a gabashin Bahar Rum, ya ce tashin hankali da rashin tsaro da ake ci gaba da samu tare da ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin kiwon lafiya da takaita samar da muhimman kayayyakin kiwon lafiya na jefa al'ummar Sudan cikin halin ni'yasu ba tare da wata mafita ta siyasa ba. A ƙarshe, kasar Jamus ta fitar da tsare-tsarenta na farko kan kasar China a wannan makon, wanda ya kira Beijing a matsayin abokiyar adawa a kaikaice, tare da jaddada buƙatar kasar da ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki a Turai da ta rage dogaron tattalin arziki kan babbar abokiyar cinikayyarta. Manazarta sun bayyana wa muryar Amurka sauyin manufofin da aka zayyana a cikin rahoton mai shafuka 64 da ke cewa kasar China ta sauya, ya nuna kokarin da Jamus ke yi nayi da gaske a hulɗar tattalin arzikinta da Beijing. Haka kuma sun tabbatar da cewa shirin mai da hankali kan yankin Indo-Pacific da buƙatar ƙara ƙarfafa haɗin gwiwar soji, ya nuna yadda Jamus ta amince da alaƙar tsaro a Asiya da muradun Berlin. Ayan Chong, masanin kimiyyar siyasa a jami'ar ƙasa ta Singapore, ya ce dabarun wata manuniya ce ta tunanin Jamus bayan yaƙin Ukraine, kuma ya ce hakan ya nuna cewa Berlin ta koyi muradun tattalin arziki ba lalle ne su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya ba.
Murtala na sanyin nake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, illolin matsalar wutar lantarki a Najeriya ban tsaya kawai ga hana cigaban tattalin arziki ba, har ma da ɓangaren kiwon lafiya. Rashin wadatacciyar wutar lantarki da kuma tsadar samar da lantarkin daga janareta sun sa asibitoci da dama ba sa iya kula da majinyata, lamarin da ke janyo mace-mace, sai dai wani kamfani mai tasowa yana ba asibitoci damar samun lantarki da suke bukata ta hanyar sanya musu na'urorin samar da wutar lantarki daga hasken rana. Alhassan Bala ya aika mana da wannan rahoton.
Ga 'yan Najeriya da suka saba zuwa asibiti a ƙananan garuruwa ko yankunan karkara, labarin cewa wasu asibitoci suna rufewa idan yamma ta yi ba sabon abu bane. Matsalar wutar lantarki da ake fama da ita tana daga cikin dalilan da ke tilasta ma wasu asibitocin rufewa idan dare yayi. A wuraren da aikin ke zama dole, wasu asibitocin suna duba marasa lafiya ne da tocila ko fitilar kwai idan dare yayi sakamakon rashin lantarki. Wannan babban kalubale ne a harkar kiwon lafiya musamman a yankunan karkara a kasar.
Ka san harkan aiwuwa yawanci da dare ne. To idan yazo da cewa ba wuta a nan wurin, mutane suna tsoro zuwa. Da ma'aikatan ma suna ba za su iya su kwana nan ba wuta ba. So an zo an rage ba a samu aiwuwa kamar da ma'aikatan ba su yada su yi aikin dare. An zo kuma wajen imunazikan kafin yara, a gaskiya da muna samun damuwa sosai. Domin muka doke shi mu kai mu je mu ijiye a wura asibitocin da suna da wuta constant mu sa su a free. Sai in ya zo ranar da za a yi ma yara, sai a birnin mata sun zo suna jira za a kama hanyar a je a duka a kawo. Wani lokaci kafin a samu a kawo za a iya haɗu da goslo ba za a dawo da tsori ba. Wasu ma sun gaji da jira sai su kama ya su tafi.
A yanzu asibitin na Karu da ke babban birnin tarayya Abuja yana samun lantarki a kowane lokaci tun bayan da wani kamfanin samar da wutar lantarki ta hasken rana sola mai suna Voices Energy ya samarwa da asibitin sola domin aikin kula da marasa lafiya.
Kawo wannan sola system din anan gaskiya komai ya gyaru. Yanzu muna aiki awa 24 ba matsala. Mata kuma da yawa suna zuwa. In ka duba record na aiwuwar mu ma a wata da dole lokaci mun kai 60 da wani abu a wata. So ba mu da damuwa a shafin zancen aiwuwa yanzu da zancen wuta. An zo kuma wajen imunazikan kafin yara. Tun da aka kawo wannan sola ba mu da damuwa, vaccine namu bai lallace, mata kuma suna farin ciki, aikin mu kuma yana tafiya yanda ya kamata.
Injiniya Tommy Bayo Ojo shine shugaban kamfanin samar da wutar lantarki daga hasken rana na Voices Energy ya bayyana irin ci gaban da harkar samar da kiwon lafiya zai samu idan gwamnati ta taimaka wajen maida asibitoci zuwa sola.
Looking forward, you know, what we plan to do is to implement this in more primary healthcare centers.
Abinda muke shiri shine mu tabbatar mun samar da kananan asibitoci wutar lantarki ta sola. Domin su kasance sun dani dogara da wutar lantarki ta Nigeria. Yawan wutar da suke bukata a kowace rana ba ta da yawa. Ba su da kayayyakin aiki masu daukar wuta da yawa. Duk abubuwan da suke da su ba su da yawa. Kuma kayan aikin da suke da su ba masu shan wuta da yawa bane. Suna shan kilowatt kaɗan ne wanda ƴar karamar tashar sola ta ishe su,
which is a solution that we provide.
Kungiyar likitoci ta Najeriya NMA dai ta bayyana matsalar samun wutar lantarki a asibitocin gwamnati a matsayin abu na biyu da ke babban barazana a harkar kiwon lafiya baya ga guduwar da likitoci ke yi zuwa kasashen waje. Alhassan Bala daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Alhassan Bala. A ranar 5 ga watan Yuli ne shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum ya kaddamar tashar samar da wutar lantarki mafi girma a kasar a garu Banda. Tashar da samar da wutar lantarki megawatt 30 wanda zai kai ga gidaje 70,000 ko kuma mutane 500,000 a mai babban birnin kasar. Shugaban ya ce aikin zai rage dogara da wutar lantarki a wasu kasashe da Niger ke yi ya kuma taimaka wajen bunƙasa masana'antu. Niger na ɗaya daga cikin kasashen da ke da karancin wutar lantarki a yammacin Afirka. Yusuf Abdullahi ya aika mana da wannan rahoton daga Yamai.
Niger tana ɗaya daga cikin kasashen da suka fi karancin wutar lantarki a yammacin Afirka, lamarin da ke kawo tarnaƙi ga cigaban tattalin arzikinta. A cewar hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID, mutum guda cikin bakwai a ƙasar ne ke samun wutar lantarki ta zamani. Kuma kashi 4 cikin 100 na mazauna yankunan karkara ne ke samun wutar lantarki daga tashar wutar lantarki ta ƙasa. A kokarin shawo kan wannan matsalar, gwamnatin ƙasar tare da haɗin gwiwar tarayyar Turai da hukumar AFD ta ƙasar Faransa sun kaddamar da tashar samar da wutar lantarki daga hasken rana mafi girma a Gurbanda.
Musa Beji Sulai.
kuna da wani babban arzikin kuma shine na haska rana wannan tsananin zafin da kuke fuskanta zai iya kasancewa wata hayyar da za ta kai kasar ku gaci gaba musamman ma idan aka yi la'akari da yawan kilomitocin filayen da ake gani a kasar ku inda za ku iya amfani da su wajen kafa irin waɗannan tashoshin wutar da kuma miliyoyin mutane za su amfana da su
cibiyar za ta samar da megawatt 30 wato kusan rabin wutar lantarkin da tarayyar Najeriya ke baiwa birnin nan yamme an gudanar da bikin bude wannan tashar samar da wutar lantarki daga hasken rana ne a garshen jagorancin shugaban kasar Niger Muhammadu Bazoum
muna da irin wannan tasha da yawa dazu minister Ibrahim Yakuba ya zana su wanda suke cikin aikin da ake yi wato kafin nan da ɗan shekaru insha Allah komai matsalan da aka samu akan line mai zuwa daga Nigeria ba za mu lura da shi ba kuma gurin namu shine ba mu kawo lantarki don ya isa mutane cikin gidajen su abinda ake yi da lantarki shine masa'antu kuma insha Allah wannan kokarin ma za mu yi shi kuma mu samu damar kuma mu gina kasar mu
wani rahoto na hukumar da ke kula da makamashi ta duniya a shekarar 2016 ya nuna Niger tana amfani ne da kimanin megawatt miliyan 1,064,740 ne a shekara sai dai daga cikin wannan adadi kasar tana samar da kimanin megawatt 490 ne yayin da take siyo wutar lantarki daga wasu kasashe kamar tarayyar Najeriya kimanin megawatt 749 wasu 'yan kasar sun bayyana sabuwar tashar wutar lantarki daga hasken rana ta Gurbanda a matsayin hanyar kawo ƙarshen wannan matsalar ta wutar lantarki a kasar
gaskiya abu ne mai muhimmanci kuma wani abu ne wanda ya kamata a ce tun da wuri an maida hankali akan shi saboda raunin dogaran da ke da kwai na ita lantarkin daga kasashe makwabta kuma irin da ita kasar take da rana wata 12 cikin wata 12 na ɗaya kenan na biyu da kuma tsadar da ke da kwai ta lantarki ta hanyar wancan makamashi wanda ake aiki da shi
za a samu ci gaba ta hanyar rage dumamar yanayi ma'ana wato dumamar yanayi da ake fama da shi ana cewa duniya ta yi zafi to a dalilin wanda za a samu ragowa ta ton 250 kenan in aka diba a iya cewa kenan ci gaba ne sosai
wannan tashar ta samar da wutar lantarki daga hasken rana ta megawatt 30 ita ce mafi girma a cikin jerin tashoshin samar da wutar lantarki daga hasken rana da Niger ta mallaka kuma kimanin mutane 500,000 ne za su ci moriyar wannan tashar wacce za ta fara aiki daga ranar 25 ga watan gobe na August Yusuf Abdullahi ta hasken VOA daga Niamey jamhuriyar Niger
a gaida Yusuf Abdullahi wannan shirin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya samu a tashar mata VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM haka kuma a duk lokacin da ake so za a yi ba shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa da kuma yanzu anan Washington DC agunmu na cewa karfe 11:18 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakubu muke ne daga nan birnin Washington DC muke sallama da ku a daidai wannan lokacin Ayo za mu ci gaba da tattaunawa da Muhammad Amin Yusuf babban sakataren kungiyar direbobi ta Concerned Drivers of Ghana akan yadda direbobin za su kare kansu daga zargi da ake musu cewa su ne ke haddasa hatsarin ababen hawa da ke sanadiyyar mutuwar mutane da dama a kasar da kuma jikata wasu a baya bakon namu ya ce gwamnati tana dora haraji mai yawa akan direbobi kana ya ce yan sanda kuma ba sa taimaka musu a aiki da suke yi to koya mu'amalar direbobin da fasinjojin su sai ya ce
kaga batun fasinjoji mu alfahari mu ne muka doki fasinjan nan ga mu yi mu kai shi wuri da zashi amma fasinjoji wani lokaci muna gaya musu su samu muna hankuri yo in ne passenger kana cikin mota kaga driver na drive motar na bai kamata ba dole kamata kai magana dole ki kamata kai magana amma kaga in wani magana cike shi passengerojin na no sai mai kara cike don me sa kike wannan abu kuma kullun ni na fadiwa kaman passengerji saboda su muke nan in ba sunan ba mu nan kuma sunan ba mu nan muna dokan su ababin da muke bin cikin saboda shi yasa wani lokaci muka zo zamu kara kudin mota sai kamata su kuma su duba su understand kaman lamarin da muke cikin yana da karfi lamarin da muke cikin ina da wuya yasa muna roƙon su yi su kuma su understand mu saboda mu da su mu yau mai aiki wani lokacin bayan da muka dabobin muka haje motocin mu rana guda ba mu yi aiki ba gaskiya mutane suka yi tafiya kafa zuwa wuri aiki da wuri sana'ar su da sauran su an ji jiki sosai cikin garin ga irin wadannan abu muka ce za mu yi mutane gobe gaskiya mun da mu passengers mun da mu jama'a ba so mu ne muna kara kudin mota ba amma muna roƙon su passengerji mu da suke aiki su kuma su understand mu yizo kan lamari kamar haka
to a lokacin da direba ke tafiya da mota aka samu passenger mai fitina wanda zai iya kawo damuwa a cikin mota menene mataki da ku direbobi ya kamata ku dauka a dokance
gaskiya a kowane lokaci in ne passenger na kawo damuwa muka kai wurin police muna mu doke shi mu ba police in muka kai wani wuri kuma muna mu bari sauka don mutum guda bai damu bai dame sauran isa muna mu bari mai shi su ko ko muka kai wuri yan sanda shi mu doke shi mu sa hannu yan sanda kuma dewa dabobi muna giya musu eh su san iya magana da mutane don wani driver na nan damuwan da fito da shi gida bayan motar ma da yake zamne ma da damuwa yake da shi yake zamne da shi wuri isa passenger kuma shi ka samu a samu hankuri yanda za a yi magana da shi saboda kar zuciyar kuma ya tashi kwanakin ga wadansu sun doki mota za su wuri sun kusa wuri da za su shi na passenger sa driver haushi to driver kuma bai samu hankuri ba shi ya sa su dace isa irin wani abu kamar haka in yi muke gudu shi muke ce passengers a samu dabobi hankuri dabobi kuma su samu ma passengers hankuri
to amma kuma yaran motan ku da kukan ce musu mate a Ghana a Nigeria da wasu wurare akan ce conductor to su irin wa'annan yaran kuma akan samu matsala da su da fasinjoji har ma ya shafi direba akwai wani mataki da kuke dauka akan yaran mota
gaskiya akwai matakin da muke doka saboda yanzu mun doki wani hanya ne da yanzu za mu yi yawo stations muna magana da conductors na da meeting na saboda su ke tangayen driver su ke taimaka ma driver in dai ba su taimaka ma driver kan hanya kan tsari ba shi kawo damuwa yanzu na mu yi kaman kowane mota duka muna giya ma motan ya samu station ya samu union da yake cikin an san kaman motan ga cikin union ga ne an san motan ga kuma ana neman shi cikin station ga za a same shi saboda in dai aka yi haka to haka nan za mu yi mu samu hanya muna magana da conductors nan da mate nan da muke kira su a Ghana nan isa wadannan mutanen duka education in ce abu ya kamata a nuna musu yadda ya kamata a yi tsari saboda in ka zama mate ko kuwa ka zama da conductor kana tunanin wata rana ke kuma ka rika motar kanka ko kuwa ka zama master kanka kana rike da mota
to bari mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da tattaunawar yanzu a madadin shi makon namu Muhammad Aminu Yusuf babban sakataren kungiyar Concerned Drivers ta Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mu da sautin shirin baba Yakubu Makeri ne yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya We'll be right back.
To a gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuma masu sauraro ke aika mana ta email. To sabon mu na farko a ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Yace to ni da yau nasiha zan yi ga masu yada cewa mutum ya mutu a shafin gansa da zumunta alhali kuma bai mutu ba. Ya kamata sani cewa ita mutuwa hanyar kowa ce. Idan ba a bi ta yau ba, to dan haka za a bi ta gobe. Dan haka sai a kiyaye. Sai kuma sakon hadin gwiwa da ya fito daga Sunusumar Atai da Magaranda Isu Makiyar Madatai da Ilyas Yakubu Dagawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddabu Mai Komputa Mai Yama suka fara da sallama suka ce dan Allah ku fada wa gwamnan mu na jihar da Magaran Lawal Ahmadu Madugu cewa mu al'ummar garin Madatai dake cikin shiya ta uku a jihar da Magaran bayan ga matsalar rashin wutar lantarki a wannan gari namu muna fama da rashin hanyar kwalta wanda za ta fi daga garin namu zuwa babban birnin da Magaran da fatan za a taimaka a magance wannan matsalolin. Sai kuma sakon mu na gaba da ya fito daga Ikihun Gila Faki yace bahun masara 42,000 ne, bahun sawa 40,000, bahun shinkafa mai bawo 33,000, litan man fetur 500. Gashi kashi uku cikin biyar na 'yan Najeriya sayan abinci suke, kuma yanzu ake tsakiyar shukar amfanin gona. Allah ya kawo mana saukin wannan tsada ta kayan abinci da muke fama da ita a Najeriya. Ka ba mu damuna mai albarka, amin. Sai kuma sako da ya fito daga Abakar Kawo Girgir. Shi ma ya fara da sallama ya ce tabbas muna yaba umarnin da rundunar sojin Najeriya ta baiwa dakaranta na nemowa da kuma zakulo duk inda 'yan IFAP suke. Muna masu fatan Allah ya ba su nasara domin murƙushe wannan haramtaccen kungiya ta IFAP baki daya. Ƙarshen sakon namu kenan. To mun gode ga wanda suka samu damar aiko da sakonni sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da kawo ku da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
A takaice Amurkawa na ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da yadda demokradiyya take tafiya a ƙasar a halin yanzu. A cikin wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a daga kamfanin dillancin labarai na Associated Press kusan rabin Amurkawa wato kashi 49 cikin 100 sun nuna cewa demokradiyya ba ta aiki kamar yadda ya kamata a Amurka. Manyan jami'an diplomasiyyar India da China sun tattauna da juna a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asia a Jakarta. Wang Yi, ministan harkokin wajen China, ya shaidawa takwaransa na kasar India cewa akwai bukatar kasashen biyu su daidaita kawancen da ke tsakaninsu a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen China ta fitar. A yau asabar jami'an Koriya ta Kudu sun ce akalla mutane 7 ne suka mutu sakamakon ruwan sama kama da bakin kwarya wanda ya mamaye kasar cikin kwanaki biyun da suka gabata. Wasu mutane 7 kuma sun sami raunuka yayin da wasu biyu har yanzu ba a san inda suke ba, a cewar ma'aikatar harkokin wajen cikin gida da tsaro ta Koriya ta Kudu, inji kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a jiya Juma'a cewa miliyoyin 'yan ƙasar Sudan ba za su iya samun kulawar gaggawa ta rashin lafiya ba domin yaƙi ya haifar da kusan rugujewar tsarin kiwon lafiyar ƙasar baki ɗaya. Ofishin kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a wata sanarwa cewa tashin hankali da ƙarancin kayayyakin aiki da lalatawa ko kuma mamaye cibiyoyin kiwon lafiya tare da kai hari kan ma'aikatan kiwon lafiya na yin mummunan tasiri ga rayuwar mutane da kuma damarsu ta samun kulawar lafiya. Kasar Jamus ta fitar da tsare-tsarenta na farko kan kasar China a wannan makon wanda ya kira Beijing a matsayin abokiyar adawa a kaikaice tare da jirda bukatar kasar da ta fi kowace karfin tattalin arziki a Turai da ta rage dogon tattalin arziki wato dogaron tattalin arziki kan babbar abokiyar cinikayyarta. Manazarta sun bayyana wa muryar Amurka sauyin manufofi da aka zayyana a cikin rahoton mai shafuka 64 cewa ya nuna kokarin da Jamus take yi da gaske a hulɗar tattalin arzikinta da Beijing.
To madalla masu sauraro da hakan muka karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a ugun Najeriya, Nijar, kamar Chadi. Za mu sake dawo da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu za a iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amal da Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai Salman Abu wanda ya hada da bada umarni kai har ma da injiniyan mu na yau Mustafa Fira daga nan birnin Washington DC. Mr. Fili Hashin Gumel nake cewa sai mun sake dawowa a shirin mana dare. Assalamu alaikum.